أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين أكد وطن Ramadan shekara ta 1446 Hijriya wanda ya dace da 3 da watan 3 shekara ta 2025 Miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka shine Al-Jami'u Sahih na Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 176 zan mu tashi muna cikin Kitabul Amal fi Salah zan mu tashi babi na 11 wanda al-Imam al-Bukhari ke cewa babun idan falata dabba fi salah baban dake bayani idan dabba ta tsere a cikin sallah kana cikin sallah ka tsere dabbar ka ta tsere ko kuma kamar yanzu moto ne ka aje shi kaga wani yawarce shi a cikin sallah wa qala qatada al-Imam qatada yake cewa in ukhiza sawbahu yatba usari ko yada usala in an dauki tuhashi yabu barawan ya bar sallah in ji al-Imam qatada kaga ya kashi mu'allaq yana da asali Hadisi na 1211 Al-Imam al-Bukhari ke ce haddathana Adam shine Adam ibn Abi Iyas haddathana Shu'bah haddathana Al-Azraq ibn Qais kare yake cewa kunna bil ahwaz mun kasance a gurin da ake cewa al-ahwaz guri ne nuqatul haruriya muna yakin khawarish haruriya dan sun huto sun bayyana a guri ne da ake cewa harura anan suka bayyana to kai ake kiran su haruriya shi yasa Aisha take cewa mai tambayan a haruriyatin anti ke ba haruriya ce ma'ana khawarij ce kike da yawan tambaya fa baina ana ala jurfin muna wancan guri a wani lokaci ala jurfin naharin muna gurin gaba wani teku inda wannan yake tumbukuwa take tattaruwa na ruwa muna daidai wannan gurin yace iz rajulun yusalli sai ga wani mutum yana sallah wa iza lijamu dabati sai ga lizami na dabba shi biyadihi yana hannun shi yana sallah amma lizamin dokin shi a hannun shi faja'alatu dabbatu nazi'uhu sai dabba ta sa tana motsawa tana jin shi waja'ala yatba'uha yana bin dabban nan qala shu'ba sai shu'ba yake cewa hu abubarzatul aslami babban sahabin annabi ne sai san abubarzatul aslami yace faja'ala rajulun min al-khawarij yaqulu sai wani mutum daga cikin khawarijawa yake cewa Allahumma if'al bi hadha shaykh ya Allah ka aikata kaza ga wannan tsohon yake ga ma Abubarzatul Aslami ganin shi ya wulakanta sallah kana rike da dabba kana binta falan man sarafa shaykh yayin da wannan tsoho ya gama sallah kala sai yace inni sami'tu qaulakum naji maganarku wa inni gazautu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 6 gazwat yace ni na yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki guda 6 aw 7 gazwatun usmanin ko kuma yaki guda 7 ko 8 yace wa shahidta taysira kuma naga saukin annabi alayhi salatu wassalam addinin shi ba dan tsanani bane kai kake tsanani kake ganin cewa dan na rike dabba a cikin sallah har kana mun muguwa addu'a cewa bata sallah sallah ne annabi sallallahu alaihi wasallam naga saukin shi yace wa inni kuntu an uraji ma adabati yace in kasance ina muraja'a zuwa da zawwa da dabba ta ahabbu ilayya min an ada'uha yahiye mun da in barta tarji'u ila ma'alafiha ta koma zuwa ga gurin cin ciyawa ta fa shiqu alayya ya bani wahala idan ban rike ta ba tattahi ban san inda tattai ba hankali na ba nutsuwa zan yi sallah in tsaya ina rike da abin ta shi yahi min sauki shi ku aunawa ce tsakanin maslaha da mafsada naga cewa wannan shi yahi maslaha da a ce tattahi ban san inda tattahi ba ina cikin sallah hankali na a wajen ta ina ta bari in bubbuga in tarda ta kenan wannan ya gaya mishi zan mu kai ga sharhin hadisi Hadisi na 1212 al-Imam yake cewa hadathana Muhammad ibn Muqatil akhbarana Abdullah akhbarana Yunus an az-Zuhri an Urwa qala yake cewa qalat Aisha take cewa khasafat ash-shams rana ta kisfi fa qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qara sura dawila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi karanta sura guda daya mai tsawo summa raka'a fa adala sannan yayi ruku'u ya tsawaita summa rafa'a ra'sahu sannan ya dago kanshi summa staftaha bi sura ukhra sannan ya bude wata sura guda summa raka'a sannan ya ruku'a ta qadaha wa sajada har sai da ya kare ta yi sujada summa fa'ala zalika fi saniya sannan ya aikata haka a tabiin summa qala sannan ke ta innahuma ayatan min ayatillah su ayoyi ne bi daga cikin ayoyi alwamin min Allah fa idza ra'atum zalika idan kun ga haka kishfewa rana ko wata fasallu ku yi sallaha ta yufraja ankum har sai an yayi muku laqad ra'aytu fi maqami hadha kullu shay'in yace annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan tsayuwa ta komai na gani wa ituhu wanda aka mana alƙawalin shi na aljanna na cikin lahira hatta ra'aituha ta'ala qadara aituha har sai da na gani yace uridu an akhuza idfan min aljannati naso in ciro wani dasa daga cikin aljanna ya'yan itatuwa hina ra'aitu munija altu ataqaddam yayin da ko ga na fara ina gaba da ko ga ina gaba-gaban nan diyan itacen aljanna ne naso in ciro a wata ruwaya haike ta da na ciro su da kunci har duniya ta tashi ba wanda zai neman abinci yace to kuma sai zamana ya saba ma kadara ta Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari kamar yadda mun gani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hange zuwa ga kadara wasu abubuwan ba dan bai da iko akan su ba yana hange zuwa ga kadara sai ya bar su mun ga ayyade dar mai shedan yace dan ba addu'ar dan uwa na Annabi sallallahu alaihi wasallam da na bar shi har sai yara suna kallon shi to amma sai kauce ma kai ya saba ma kadara to shi ma wannan haka ne yace wala qadara aitu jahannama na ga wutar jahannama ya hadu mu ba'dha min ba'd na ga bangaren tana cin bangare yana karere bangane hira ma ra'aitu mun ta akhartu lokacin da ko ga nayi baya wa ra'aitu fiha amrubun luhi naga amrubun luhi wa huwa allazi sayyaba sawa'ib shine wanda ya tsage ya asalantar da kalbu dabbobin da ake cewa sawa'ib wanda zan mu ga fassara su kenan wannan hadisin ya gabata a can baya nan al-imam ya kawo mana qissar al-azraq wanda zata zo cikin kitabul adab can ne asalin ta hadisi na 6127 a can ne asalin hadisin wa huwa min afradi yana da cikin hadisan da bukhari kadai ya huddo shi banda muslim wa fi ba'd ruwayat al-ismaili a cikin wata ruwaya ta al-imam al-hafiz al-ismaili shi cewa kunna nuqatul al-azraq mun kasance muna yaqa azraq a ahwaz tare da muhallab ibn abi sufra wa fihi a cikin hadisin yace famadat daba dabban nan ta tahi wan dalaka abubarza ya tahi hatta akhazaha ya kamo ta sun maraja alqaha qahara sannan ya komo da baya fa qala rajulin sai wani mutun kana yara ra'ayil khawarij yana da ra'ayin khawarij wa fihi fa qultu lil rajul sai nace ma wannan mutun ma ara laha illa mukhzika ina ganin Allah sai ya kunyata ka tasubbu rajulan min ashaba kai kake zagin wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin khawarij yake zagin abubarza tal aslan wannan yake nuna mana cewa ya halitta yin wannan duka dai kan mu manta muna cikin babul amal fi sala aiki cikin sallah kaga wannan abun da Abu Barza ya tare da dabba shi aiki ne cikin sallah kuma wannan ma da Annabi alaihi salatu wassalam yayi yake gaba yake ganin aljanna har yake gaba kuma yayi da baya aiki ne amma dan kadan a cikin sallah ya halitta shine jawazul amal yasiru fi sala wa qalafa qaul malikin maganganun al-imam malik sun yi sabani fi shati cikin sha'anin akuya idza akalatil ajina idan ta cinye gari au qadata sauba ko ta cire tuha wa huwa yusalli mutun yana sallah ke ga akuya ta shigo da kari tana cin tana wartar gari fa qala maratan sai malik ya ce la yaqdaul farda in farilla ce kada ka yanke ta wa qala ibn al-qasim ibn al-qayyim in a kusa ne kuma ka daga mata hannu kake tunzurar da ita babu lahi ibn al-qasim da wani suka ce dauha suka ce zai yanke sallah cikin malaman malikiya haka nan ibn al-qasim yake cewa cikin dan bulaguran da dabba shi ta kubuce yana jin tsoran ya rasa ta ko kuma yaro ko kuma makaho da yake jin tsoran ya fada rijiya ko wuta ko ya tuna wani kayan shi da yake tsoran ya kubuce ya shiga sallah an ta da ya tuna cewa kai a cikin runwaccen salula ta na barta ashe a inda na zamana yace fazalika uzrun yabuhu lahu an yastakhlif wannan an bashi dama uzuri ne wanda ya bashi dama koda shi liman ne ya sanya wani halifa shi ya huto wala yusudu ala man khalafahu shay'an bai bata ma yan bayan shi sallar komai ba kaga da ya tuna da wannan abun sai jayo wani ya cigaba masa sallar shi ya je dauko abun shi in ya komo ya zama mamu wa qala malikun fil mukhtasar malik yake fada cikin mukhtasar yace man khashi ala dabati halak duk wanda yake jin tsoran dabba shi ta halaka ko kuma yaron shi yake gani yaron shi zai mutu to yana iya yanke wannan sallar al-imam al-hafiz ibn tin ash-sharih yake cewa magana mafi daidai shine wanda ya kasance yana da uzurin tsoran wani abun shi kubuce to yana da uzuri na ya yanke in kuma abun ya kasance dan kadan ne to ya ci gaba da sallar shi ya hiye mishi gami da kiyaye dan abun da bai kai kawo na dukiya ba wata dala 20 ko wani sauran kunin shi ya tuna akuya ta halbe wannan bai bar sallar saboda shi ba yace wannan hukumul fazl ne da mamu hukuncin mai sallah shi dai ne da mamu amma shi liman cikin kitabu sahanun na al-imam sahanun babban dalibin malik yace idan mutun yayi sallah raka'a daya sannan dabba shi sai ta tsere yaji tsoro a gare ta ko yaji tsoro ga yaro ko makaho kan fada rijiya ko wani kaya da yake jin tsoron ya bace to wannan uzuri ne ya halitta mishi kawo halifa shi liman wannan bai bata mishi sallar shi ba yace akan magana ashhabu illam yubid idan wahidun anhum bana kiyasan idan bai yi ne sabato ya ci ga gina sallar shi kiyasi akan cewa idan mutum jini ya huto mishi ko kuma ya ganshi cikin tuha ko kuma habu to ila ya an yasta'anif abinda aka yi so ya tsaki sallah idan kuma ya gina akan sallar shi sallar shi tayi mun gani mai habu hukuncin shi daban jini ya huto mishi ya huta da sharuɗa da wanda malamai suka kawo mai muftasar ya kawo shi yadda zai biya huta ya je ya wanke wannan haban ya komo kuma ya gini akan sallar shi ya ci gaba ba tare da ta baci ba to shi ma wannan in kusa ne da sharadin inda ya tahi da bayan bai taka kazamta ba kuma ya kasance ya komo a gurin da yake bai samu wani guri ba inda yana iya ci gaba da sharuɗa dai da dama to wannan sallar shi sai ya ci gaba da ita bata tashi ba bata baci ba a in ya komo kuma ya zama masabuki abin da ya wuce shi in yayi doguwar tahiyar da ya bata ta ya komo ya zama masabuki kuma sai ya ciko kenan kaga shi mai abin inda malamai suke cewa mai kaza ya ci kai shine asalin wanda ya tada sallar shine liman amma gashi ya komo ya koma asalin abin da shi ya basu kuma ya rasa shi yayi ciko ya tashi ya ciko wannan abin da ya mishi saura babe na sha din kun hanan al-imam al-hafiz ibn hajar yake cewa cikin hadisin nan fa'idodi mina fa'ijar hikayatu ar-rajul manaqibuhu mutun yana da damar ya ambaci farallolin shi da darajojin shi idan buƙatar haka ta kama kaga nan Abu Barza mahallu shahid ambatan farallar shi da darajar shi cewa nayi yaki wajen 6 ko 7 tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bukata ta kama raddi ne yake ga wancan mutunan halakakke wanda yake zagin shi yace in bai kasance ba akan siyaki ne na fakar ba na ka nuna jiji da kai ba da nuna kai wani ne Abu Barza yayi nuna cewa ra'aitu taysirahu naga saukin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna raddi ga wancan mutunan mai tsanani da yake cewa ganin shi cewa ya yanke sallah wannan hujja ce ga malaman fiqhu cewa duk abin da ka ji tsoron cewa zai halaka ko zai kubuce to kana da damar ka yanke sallah kamar yadda magana ta gabata a cikin can gurin hanan al-imam qiwamu sunna al-asbahani rahimahullahu ta'ala babban malami wanda ya rasu a shekara ta 2535 ya riga su al-imam al-hafiz ibn hajar ya riga su al-imam wannan ibn al-mulakin kin dukan su ya riga su da shekaru wajen 200 da wani abu yana gaba da su yana da sharhi na sahihi al-bukhari Allah mashi rahama anan gurin yake cewa yace manin falakar dabatu hukalul ulama malamai suke cewa ma kayan mu ganshi dai shine akwai wanda nake ce muku sahibut tahrir wani wanda malami ya taba ga muku malami ne yana matashi ya taso da hasken ilimi da rubuce rubuce Allah ya karbi rayuwar shi a lokacin to wannan baban shi ne littafin baban shi ne shi ma shi dan sahibut tahrir yana ana mishin kiya da Abu Abdullah didda matashi ne dan shekara 26 ya rasu ya fara sharhin Bukhari bai yi da saba to shi baban shi ya yi da sa ya fara sharhin sahihi muslim bai yi da saba baban shi ya yi da sa ya fara kaza bai yi da saba baban nashi shi ya yi da sa kuma uban yana cikin horin cikin da cewa alhamdulillah ya samu halifan da yana ga rubuce rubucen dan yana ganin cewa ya samu halifan da zai ko ya bar duniya zai zama halifan shi kuma sai ya zama na shi ya riga shi tun yana dan 26 Allah ya karbi kayan shi to shi yasa sosai uban ya kidi mace sosai ya kidi mai lokacin da dan ya rasu ya so ya samu takuwa ma amma daga baya Allah madaukin sarki ya maido mishi dan yayi program kan dan nan ayyuka na alkhairi shi daya gare shi kuma Allah ya bashi ilimi na hutar hankali a wannan yan shekaru mu duba ha 26 sahih al-bukhari yayi nisa shi yasa a karshen wannan sahih al-bukhari din da ya gama yake cewa anan gurin na kare sharhin sahih al-bukhari wanda dana Abu Abdullah ya fara rubuta shi mutuwa ta karbe shi kafin ya cika shi Allah mashi rahama da jin kai kuma ya bashi ladan abin da yayi niyya ya bashi farallar shi da karamcin shi kuma kaga anan gurin Allah mashi rahama shi ya ida sa wannan sharhin to nan shi ake nasaba ma saboda abin da yayi shi ya hiyawa yace malamai suke cewa manin farar dabatu huwa fi salati wanda dabba shi ta gudu yana cikin sallah ya dau salata yanke sallan nan waye ta ba'u hasaye bi sallan nan al-imam malik yake cewa wanda dabba shi ta kubuce ya ji tsoron ta halaka ko wani yaro ko wani makaho ko wani kaya nafsun waccan magana dai da aka kawo yace an halitta mishi ya kawo halifa liman ne ya kawo mai mayewa ya kawo mai mayewa a cikin sallar duka wannan karfa magana ce nafsun magana ita ce muka gani a can to amma da ma sanannen abu ne a wajen malaman hadisi annash-shurrah yastafidu ba'dhum min ba'd, dukkan mai sharhi wanda ya gabata wanda ya zo baya magana da ka gani a Fathul Bari duka zaka kasance a can gaba ɗayan ta zaka samu galibin ta akwai ta dan saboda sun gabace shi. Hey, babi na 12 saboda suna hada dirasa sabika kahin duk su sharhi sun karance duk wanda ya rubuta gabanin su. Babu ma yuzu min al-busaqi wa nafsi fi salat, baban dake bayanin abin da ya halitta na tohi da yin tohi a cikin sallah, mutun yayi busa da tohi a cikin sallah. Wa yuzkaru anna ambato daga Abdullah ibn Amri nafakan nabi sallallahu alaihi wasallam fi sujudihi fi kusufi, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi busa a cikin sujada shi a cikin salatul kusuf, kaga nan gurin ya kama da shi da sigatut tamrid. Wa yuzkaru ana ambato duk abin da Bukhari yake ambata da sigatut tamrid galibin shi yana kasancewa hasan ne kuma yana da asali a cikin shari'a, babu abin da bai da asali. Duk da shi ya maka nuni ishara zuwa ga cewa rauni, amma na tsantsani ne nashi, ba rauni ba wanda kake tunani, rauni ne wanda yana da yana ingantuwa ya kai matsayin hasan, amma kuma sai bai kawo shi ba a cikin abin nan, a cikin asali, a cikin usul, ya kawo shi a cikin usul har a lissafa shi a hadisi, a cikin tarjuma kawai yake kawo shi, bai ma cikin wanda in ka samu mai rauni ka ce ai a Bukhari akwai mai rauni, ba yana nihin a cikin shi yake ba. Hadisi na 2213 al-Imam yake cewa haddathana Sulaiman ibn Harb haddathana Hammad an Ayyub an Nafi an ibn Umar radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a nuqamatan fi qiblat al-masjid, annabi sallallahu alaihi wasallam yaga majina tohi a al-qiblat masallaci, fatagayyaza ala ahl al-masjid ya bata rai ga ɗan masallacin, wa qala yake cewa dan saboda dama mun san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam hushin shi he an keta al-hurma Allah, yace inna Allah qibla ahadikum, Allah yana gaban ɗayan ku idan ya tada sallah, fa iza kana fi salatihi idan ya kasance cikin sallar shi, fala yabzuqanna kada yayi tohi, au qala la yatanaqamanna kada yayi zubda majina, summa nazar, sannan annabi ya sabu ko yake nuna kenan a munbari yake, fa hatta ha sai ya kankare ta biyadihi da hannun shi, wa qala ibn Umar radiyallahu anhu, ibn Umar yace Allah ya rada shi, iza bazaka ahadukum, idan ɗayan ku zai yi tohi, fala yabzuqanna sari ala yasari yayi tohin shi a hagumikin shi in ta kama dole. Kaga wannan su suna magana lokacin da masallaci wannan ne ƙasa ce raire ne babu ko tabarma, zaka iya tohin dan an gama ka kwashe ƙasar ka kai ka zubda, amma yanzu da wannan ne abun ga baka yi tohi ban kai tohi ya himuni ma. Hadisi na 1214 al-Imam yake cewa haddathana Muhammad haddathana Gundur haddathana Shu'ba qala yake cewa sami'tu Qatada an Anas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala iza kana fi salati, in ya kasance cikin sallah, fa innahu yunaji rabbahu, yana ganawa ne da ubangijin shi. Mun ga mai risala baban da sai buce satin da yana bude bari cewa al-musalli yunaji rabbahu, mai sallah yana ganawa ne da ubangijin shi. Yace fala buzqanna bayna yadayhi, kada yayi tohi a gaban shi, wala an yaminihi ko kuma ta dama shi, walakin an shimalihi, sai dai ta hagumkin shi ta hata kadami hilisara kalkashin diddigen shi na hagum, kenan kada ya zama na yayi a dama shi ko a abun nan. Yace to idan kaga wannan hadisai mu sani cewa malamai sun yi sabani wajen tohi cikin sallah, mutun yayi shi da gangan, wasu jama'a sun kin shi sun ce makaruhi ne, amma ba su wajabta ma wanda yayi shi ba cewa ya saki. An rawaito wannan daga Abdullah ibn Mas'ud da Abdullah ibn Mas'ud ibn Abbas da Nakhai Ibrahim an-Nakhai da wata ruwaya daga Malik, kuma ita ce magana Yusuf da Ashhab da Ahmad da Ishaqa. Wa qala ta'ifa, wasu suka ce cikin malamai hobi manzilatul kalam, kamar tohi kamar zance ne, yaqda'u salah, yana yanke sallah. Rawi an rawaito wannan daga Sa'id ibn Jubair, wa huwa qawlu Malik fil mudawwana, magana al-Imam Malik ce cikin mudawwana. Wa kaza man tanhana, haka wanda ya gyaran murya yace wa indana, a wajen mu mushafi'iyya al-budalanu izabana harfani, sallah tana baci idan harafi guda biyu sun bayyana, kamar yadda Nawawi ya ambata cikin al-Majmu', kenan in yayi abinda harafi biyu yake bayyana in za a rubuta su to zai zama nan sallah ta baci, dan harafi biyu su ne ake iya hada su iya zama kalma. Yace itajjalil awwali, kamar mutum yace tub, kenan ta ce da ruwa ta darma ba, kenan an samu abin ga harafi biyu kuma ana iya rubuta su. Yace itajjalil awwali bi annahu sallam ya tamila annahu saha autan hasa sada tanafasa sada, yace yana yuwa ya kasance annabi alayhi salatu wasalam yayi mantuwa ne ko kuma yayi lumhashi ne, wa badara zalika minhu min al-khawf min al-khusuf, sai wannan ya bazo a gare shi saboda tsoro cikin salatul khusuf, wa annaha aidan laysa hurufu hija, kuma ba hurufu hija bane ya huddu, duk da yayi ba hurufu bane ba. Wa hatajja malikum, Malik yake cewa Allah rada shi da ya kawo hujja da magana cewa sai ya bace falatu qullahuma uffin, kaga nan kalma bi ce uffin kaga kalma biyu ce to amma nan ma sarrafin yace ce uku ce dan saboda faƙin tana da shadda shadda ko an fake shi harafi biyu ne kenan ba ya zama ba wannan hujja ce kan cewa harafi biyu da dogon mas'alar da suke tattauna kanta malai ce a cikin mas'ala akwai magana ta uku shine cewa idan ya kasance ana jin shi kamar zance to wannan ya yanke sallah ita ce magana Abu Hanifa da Sauri da Muhammad Ibn Battal ya rinjaya da wacce magana ta farko ce shi yahi dacewa da abin da Bukhari ya tahi akai kamar yadda yazo cikin sharhin Ibn Battal na sahihul Bukhari Ibn Abi Shayba ya rawato daga Abi Salihu yake cewa qariban li Ummu Salma daga wani makusancin Ummu Salma yayi sallah sai yayi tohi sai Ummu Salma tace mishi kakka aikata Annabi alayhi salatu wassalam ya ce ma wani yaron mu yaro ne bake ce yaraba tarbo juka ya kai raba kasaka huska kata dalmiya da kasa yayin da yayi tohi ma'ana kene ke nuna mishi yayi abin da ba daidai bane Ibn Buraida yake cewa ana cewa malamai suna cewa min al-jabhai an yafaqa ar-rajul fi salatina daga cikin wauta mutun ya rufe busa cikin sallar shi wannan cikin musannab na Ibn Abi Shayba wannan yayi nuni dai cewa abin da yasa suka ce mishi yana daga cikin jafa'i wauta da mummunan ladabi dan saboda yana matsayin zance baka ga Ummu Salma bai matsayin zance kai bata umarci ba wannan makusancin nata cewa ya sake sallah da a ce kamar zance yake da ba zai tabar shi bai sake ya ci gaba da wannan sallar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai aikata haka ba abin da yake nuni akan wannan ittifaqin malamai akan cewa ya halitta yin tohi da zubda majina a cikin sallah yace walaysa fi nafkhi minan duki bil fa'i wal hamzi aksar mimma fi rusaqi idan mutun yayi busa wannan harufan da ake cewa guda biyu ai busu hiba harufan da zai huddo idan yayi tohin majina ko wannan miyau da aka ce zubra gashi can cikin wannan hadisi ko an bashi izini bil fa'i wa ta'i da fa da abun nan da ta da zai huddo wanda za a fahimce su cewa rami ne na tohi yace tub yadda muka hada kenan wannan wannan ne kawai ƙara ne na hudda tohi ba harafi bane sai dai malamai sun yi ittifaqi akan halaccin yin tohi cikin sallah kamar yadda ya halitta ayi busa a ciki sai dai sun bambance akan harufa me yiwa abinda Bukhari ya ambata na hadisin busa tohi a cikin wannan babi dan yayi hudda ya hujja da shi akan halaccin yin busa dan ya nuna cewa dukkan su daya ne saboda bai kawo hadisi da sanadi da Abdullah ibn Amr ba ya dogara da kawo hujja da hadisin an-nukhama wal busaq huwa istidlalun hasan kuma kawo hujja ce kyakkyawa daga al-Imam al-Bukhari yace amma shi tohi dan kadan wannan babu lahi ana iya yin shi cikin sallah idan ya kasance a hagumkin mutun ne kamar yadda ya gabata a cikin hadisi sai dai ba a so ba ya zubdo shi tare da harafi in zai huddokin da fada ta kamar yadda aka fada yazo cikin hadisi jaman na faka fi salati faqara takallama duk wanda yayi zance cikin yayi tohi cikin sallah shi yayi magana wanda Nasa'i ya huddo cikin Al-Kubra da Abdurrazzaq cikin Musannaf rahimahumullahu ta'ala yace cikin musannaf ya zo daga Ibn Jubayr yace ma ubali nafaqtu fi salati aw takallamtu al nafqu fi salati kalamun Ibn Jubayr Sa'id Ibn Jubayr yake cewa bai sha min kai ba in yi tohi cikin sallah ko kuma in yi busa cikin sallah dan dukkan su daya ne zance da tohi duk daya ne Ibrahim ya kasance yana kin busa cikin sallah Ibn Abi Huzayl da Makahulu da Ata da Abdurrahman da Ibn Abi Sal dukkan sun kasance suna kin shi an rawaito daga Abdullah dan Abbas kamar yadda yake cikin musannaf yace annafu fi salati yaqda'u salah busa a cikin sallah yana yanke sallah duka wannan manganu na malamai da mazahib kinsa da sabanin sa akan yin tohi a cikin sallah da busa a cikin sallah barin shi dai da kauce mishi shi yahi kuma shi yahi dace babe na 13 al-imam yake cewa babu man safaka jahilan min ar-rijal fi salatihi lam tabsir salatuhu ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bar imam al-bukhari kuma ya kulla babe cewa tohi wannan na mata ne tabi na mata ne to kuma idan namiji yayi tabi ba tare da ya sani ba yace fihi sahal ibn sa'ad radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin nan kalkashin wannan tarjuma akwai hadisin Sahal ibn Sa'ad wanda ya rawaito daga Annabi alaihi salatu wassalam Ibn Hajar yace abinda Bukhari yake nihi a cikin nan nuni zuwa ga hadisin Sa'ad wanda zai zo nan bayan babe guda biyu lafazin shi shine Annabi sai yake cewa malakum hina nabakum shay'un fi salati akhaztum bit tasbih me yasha same ku lokacin da wani abu ya zo muku cikin sallah kuka hara kuna tadi zai zo a karshen babu sahau cewa billahi at tasfiqu munasaba shi ga tarjuma ta huskar Annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su da su sake ba kaga ce musu duk da cewa su maza ne amma cikin rishin sani suka yi tabi da wani abu yazo cikin sallah Annabi alaihi salatu wasalam amma bai musu cewa ku sake sallah ba kenan yake nuna cewa sallar su bata bace ba ko namijin ba tare da rishin sani ba ko mantuwa yayi tabin cikin sallah sallar shi bata yi komai ba bata bace ba babu na 14 shine bai kawo ba hadisi ko daya yayi iktifai kawai da ishara rahimahullahu ta'ala babu na 14 babun izaqila lil musalli baban dake bayani idan an ce ma mai sallah taqaddamu ce gaba a winta zir ko saurara fa tantazara ya saurara fa la ba sababu lahi kenan nan gurin abin da yake ni Isma'il yake cewa kamar anan gurin abin da yake nihi muhadabar da Annabi ko mu je han mu kawo abin nan hadisin hadisi na 1215 الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتب حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان رسول الله كان الناس متاني سن كسن يصلون سنة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم تارد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهم آكلوا زرم سنة قل دا جوتن سمين سيغر سبر ديالن تا على ركابهم أكان ويانسو يا راني سن تهو سنة صلى جوتن سينا راتي دا ويا ما كمشيني هكسا faqila lin nisa sai aka ce ma mata la tarfa'ana ru'usakum kunna kubar dago kawunan ku sada banna mata suna can baya suna dagowa su rika ganin al'aura ta wannan wanda suke gabanin su yace hatta yastawir rijalu qululusan har sai maza sun daidaita a tsaye sai maza sun daidaita a tsaye kenan wannan a cikin shi julusan kai a zamane sai sun daidaita sun zamana wa fihi a cikin wannan min al-fiqhi na fiqhu halaccin fi'il al-ma'mum ba'd al-imam ma'mum yana yin wani aiki bayan liman kuma ya halitta mummunai su yi rigai-rigai cikin wasu abubuwa na aikin alkhairi da kuma halaccin jiran wani abu a cikin sallah saboda haƙin wani kaga nan mata an ce musu su dan jinkirta sujada su saboda haƙin wannan wanda suke tahowa a bayan a gaba da su suna al'aura su tana bayyana wani gairu maqsudu sala kuma ba amma maqsudi bane na sallah kaga wannan raddi ne ga wanda suke cewa cikin malamai mun taba ganin mas'ala cewa wanda ya saurara ma mai ruku'u ya shigo ya bata sallah ko yayi shirka ko yayi kaza wa istafadu minhu za a fa'idanta ga wannan yoga ma magana Ibn Hajar zai kawo jawazu intizari al-imam min ruku'i liman yudriku raka'a ya halitta liman ya dan saurara ma wani wanda zai shigo wanda zai riski raka'a kuma haka nan yana cikin tahiyya ya dan jinkirta ta in ya ji wasu san shigo dan su samu jami'in sai dai wannan ya kasance kada ya zamana tsawaitawa ne zai yi dan saboda haƙin wasu ƴan nesa Ibn al-Munayyir ya farra a wannan yace linisa'i dakhilu sala wannan an ba mata wannan dama cikin sallah yace fihi a cikin shi akwai halaccin mai sallah ya saurara wani abu ga wanda yake mishi muhatabawa da take boyayya kana iya dan shiru shi yasa mai ahadari yake cewa man ansata li mutahaddisin wanda yayi shiru ga wanda yake magana babu komai a gare shi ba kabulu ba ba adidan bai ba abinda zai bata mishi sallah nan al-imam al-hafiz ibn al-munayyir Allah mashi rahama yake cewa wannan kamar al-isma'ili kai yace ka annahu zanna al-muhadaba al-nisa wa qatil zalika hunna fi salah nan abinda bukhari ya tahi kenan kamar wannan zancan annabi ya mamata shine sun a cikin sallah walaysa kama zanna yace ba kamar yadda bukhari yayi zato bane bal huwa shay'un qila lahunna qabla an yadkhulna fi salah an ga musu wannan magana ne kafin su shiga sallah munura da kyau raddin na al-imam al-hafiz al-isma'ili nan al-imam al-bukhari ce babun izaqila lil musalli baban dake bayanin idan an ce ma mai sallah taqaddam wuto gaba wanta zir ko saurara wanta zar he saurara fala ba sababu lahi kaga kenan kamar cikin sallah ne yana cikin sallah ne shi wanda aka ma magana to bukhari ya kafa wannan ne dan ya kalli cewa matan nan suna cikin sallah ne aka ce musu ku bar dago kawunan ku yanda yace wannan ko ba haka bane a wajen sallah ne kan atada aka musu wannan magana yace wal jawab amsar da za a bada ga bukhari in ji al-imam ibn hajar annahu lam yusarrih bi kauni zalika bai bada amsa ba kyarara kamar kila da hunna cewa an gaya musu cikin sallah ne abinda yake nihi cewa wannan dai ya tabbata a gare su a cikin sallar ko kuma wajen sallar abinda ya bayyana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wasiya ne da su da wani su saurara kahin su shiga sallah dan su shiga cikin sallah suna da ilimi kuma sun san abinda za su yi cewa dan saurarawa da zasu yi ga dalilin ta dan wa'ancin su dago ne dan su riga wa'ancin su riga yau su dagowa ne kada su ga al'aurar su kenan wannan amsar da al-Imam al-Bukhari ke wa al-Imam Ibn Hajar ya bada shine wanda yake tabbatar da abinda Bukhari ya tahi akai wannan yake nuna wasu daga cikin Rashid Ailal wanda yace yayi tahi sahih al-Bukhari nihayatu usdura sahih al-Bukhari karshen tatsimiya yayi taraddi ga Bukhari kuma yace duk karerekin da Bukhari ya kawo a cikin raba ma annabi duk wasu abubuwa masu tubka da warwara da wasu abubuwa na rishin hankali da ya kawo cikin sahih al-Bukhari babban wanda ya tashi a duniya ba wanda ya tashi yayi ta bashi kariya ya zame mishi aboka ya zame mishi wannan me yake da suna lauya kamar Ibn Hajar ya tsan Ibn Hajar yace dan shi duk yayi ta ba duk karerekin kariya wai wannan kokarin da yake yana huddo ma'anar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da huddo ma'ana kyakkyawa shine yake daukan cewa dan amshin shatan Bukhari ne yana ta kokarin ba ma karerekin kariya wanda alaihi minallahi ma yastahiq a wannan shi kuma babu abin da yake kanshi tunda an shi bai shiga sallah ba balle wani hukunci hukunci ya hau kanshi eh mata ai haka ne masallacin na annabi alaihi salatu wassalam da matan da mazan a guri ɗaya ne mazan a gaba yara kuma suna sun shiga tsakanin mazan da matan to mazan yaran su suke tsakanin matan da mazan shi yasa ai aka ce aqidi uzuruhum yara ne kanana suna daure da wannan kinsu su ba dan yaran ba su yaran ba sallar su zata bace ba su matan ake gyara ma sallar su suna sallah kuma suna kallon al'aura wanda suke gaban su duk da cewa yara ne babu na karshe na 15 babu la yuraddu salamu fi salat baban da ke bayani mutum ba zai maido sallama ba cikin sallah yana cikin sallah ma'ana ba za a mishi sallama ba ya maida hadisi na 216 al-imam yake cewa da sana Abdullah ibn Abi Shayba hadathana ibn Fudail an al-Amash an Ibrahim an Alqama an Abdullah yake cewa kuntu usallimu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi salati yana cikin sallah fa yurdu alayya sai maido mini sallama nan falan maraja ana yayin da muka komo daga hijira yace sallamtu alayhi na mishi sallama fa lam yurdu alayya bi yimin maido sallama ba wa qala sai yace inna fi salati shugulan cikin sallah akwai wani shagali an gairi ha gami da wani ta ma'ana shine ma yake cewa al-mashghulu la yushaggal hadisi na 1217 الإمام كتشه حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا كثير بن شنزير أن أبا ابن أبي رباع أن جابر بن عبد الله قال كتشه أسني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له يكتشه النبي صلى الله عليه وسلم يا أيكين زوا قوت بكاتا تاشي فانطلق سينة تهي ثم رجعت سنن سينة كومو وقال كيتها نابيا ونن بكاتا ناكاري لئتا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم نزوما النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه نيي مش سلما فرم يرد علي بميدو منبا fa waka fi kalbi mallahu a'lam bihi ya fada mana cikin zuciya abinda Allah ne kadai ya san shi yana ta tunanin ya shiga damuwa cewa to ina ga annabi ko yayi fushi da ni ne ko aikin da aka mana najima ne ko na bata mishi rai ne ya shiga cikin damuwa sosai saboda shi a sanin shi da ya bari in an yi sallama cikin sallah ana amsawa fa qulti fi nafsi sai nake cewa a zuciyata la alla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wajada alayya me yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damuwa a kaina anni abdatu alayhi ko dan nayi jinkiri ne summa sallamtu alayhi sannan na ƙara mishi sallama dai in gani falam yarudda alayya bai maido mini sallama ba yace fa waqa fi qalbi sai ya fada cikin zuciya ta damuwa yace ashaddu min al-maratil ula wanda yahi farkon da damuwa summa sallamtu alayhi sannan na mishi sallama faradda alayya sai ya maido mini fa qala sai yace inna ma mana ani an aruddu alayka abinda ya hana in maido maka an kuntu usalli dan ina sallah wa kana ala rahil kenan yake nuna mishi cewa an hana an shahi zance cikin sallah da ma maida sallama wa kana ala rahilatihi ya kasance abusa taguwashi mutawajjihan ila ghairil qibla yana mai fiskantan wajen da ba alqibla ba al-imam al-hafiz ibn hajar a kalkashin hadisin ne yake cewa cikin hadisin nan na fa'idodi abinda zan mu gani banda wanda ya gabata cewa makaruhi ne ka fara ma mutun sallama in ka san cewa yana sallah dan so da yawa zai shagalta ya amsa maka wasad aminhu ar-radd ya kasance an buƙaci ya maida maka ya maida kuma alhali an hana to da wannan ne Jabir Allah ya rada shi marawicin hadisi ya ki ya tahi akai kuma haka Abu da Sha'abi da Malik cikin wata riwaya Ibn Wahab sun tahi cewa makaruhi ne amma mai sallah sallama a cikin mudawwana ya ce la yukrahu ba karhanta ba wa bihi qala Ahmad akan haka Ahmad ya tahi cewa ba karhanta ba da jumhurin malamai suka ce zakka mishi sallama in ya gama shi sai ya amsa sallama wa huwa ko kuma yana cikin sallah ya maka amsawa da ishara ya maka nuni da hannu haka fi awakhir abwabu sujud kamar da hadisin zai zo mas'ala da yake zo cikin karshen abwabu na abunan abwabu sujud wanda imam zai kawo su rahimahullahu ta'ala
kan mutun yema ya utawir kan lokacin shi ina zan mutakaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah madaukin sarki ya yi mana don haka.